Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta katse hanyoyin sadarwa na yanar gizo-gizo na zamani a bangaren yan awaren Ingilishi, kasancewar irin yanda ake yada waɗansu bayanai da gwamnatin ba ta buƙatar a dinga yadawa ta shafukan sada zumunta da sauransu. Kuma gwamnatin kasar ta ki amincewa da muradan yan bangaren na Ingilishi anda suke buƙatan neman canza tsarin mulkin kasar daga jamhuriya a koma tafarkin gwamnatin tarayya, ko kuma a basu ƴancin su wanda yanzu haka har ya kai da cewar sun fitar da tutansu mai alamar fari da shudi, kuma sun sanya wa ƙasar tasu suna Ambazonia. Na tambayi Malam Abdulkadir Muhammad, mai bayar da shawara ne a hukumar sadarwa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, kuma yasa suka katse wa ƴan bangaren Ingilishin hanyoyin sadarwar su na zamani.
A gaskiyar zance wato ba wai an yi haka don a tozarta su bane, a'a, wannan wato doka ce da aka kafa ta na dan gajeren lokaci, saboda bincike ya nuna cewa wato wannan rikice-rikicen in ai ba wai ƴan shashin kasashen bamin da dabbaye bane kawai suke da wannan, wato akwai hannun mutane daga ƙasan waje da suke ziga su ta layin internet, alhali kuma abu ne da ake nema a sasanta nan cikin ƙasa mu ya mu ƴan Kamaru. To abin da yasa kenan aka yi wannan, kuma an yi haka a samu a tattauna, domin lallai akwai tattaunawa da yake gudana a yanzu haka tsakanin wato masu fushi da waɗanda ake fushi da su, a ga yadda ya kamata a tafiyar da abubuwa. Gwamnati ta riga ta yi nata tsarin, wato abu ya kai matsayin da waɗannan mutane da suke bayan wato suke boye mutanen boye da suke ziga ƴan sashen Ingilishi sun kai su ga an buga musu nasu tuta, an fitar musu da constitution na nasu ƙasan, in wato ƙasan kuma sun bata suna Ambazonia. To abu haka kuma mun san cewa yana nuna cewa ana so a yanke, wato a raba ƙasa ne, raba ƙasa. Wannan kuma a Afrika yanzu yakin da muke yi mu ƴan Afrika ba ma so mu ga an kucukula wato kasashe an zama da su abubuwa makamantan haka.
Malam Zubairu Hamman, dan birnin Baminda ne, inda suke fama da rashin hanyoyin sadarwa na internet.
A gaskiya ya kawo mana, domin a yanzu ba mu iya yada labaru, domin an yanke mana hanyar yada labarun da abubuwan da suke faruwa a gare ga mu. To tunda an yanke mana, to daga baya yanzu nan ba mu iya yin komai ba. To yanzu mu muna neman dai a bar mana ƴancin kanmu. Mun sojawa yanzu sun matsa mana, suna kama mutane a banza, suna harbewa a banza. To amma mu mun rasa me zamu iya yi musu.
Mama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.